الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله جماعه المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa da komai cikin ikonsa da kaddarawarsa ya saki hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magriba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 28 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana 1444 wanda ya daidai da 19 ga watan 2 na shekara 2023 miladiya kamar yadda muka saba ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na mai albarka littafin risala risala ta Abi Zaid al-Qirawani ma'ana littafin fiqhu wanda yake bayanin hukunce-hukunce a kan tafarkin mazhabar Imam Malik bin Anas Allah ya ƙara masa yarda a wancan sati mun tsaya a ƙarshen babi da yake bayani a kan kufi mana ɗaya daga cikin sauƙi ko rangwame na addinin musulunci ga musulmai maza da mata saboda haka shi ne shafa a kan kufi kufi wani takalmi ne na fata da yake kama da ko bashu ko kuma yake kama da susaiti ma'ana sauciki ne to saboda haka shari'a ta ba da dama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani yace an yi rangwame ga mutumin da yake zauna a gidanan shi ko mace zai yi shafa a kai yini ɗaya da dare ɗaya ga mai bulaguro shi kuma an ba shi yini uku ma'ana kwana uku kenan dare uku da yini uku in ya so kuma daga baya sai fidda ya sake wankewa ya sake tsarki ma'ana ya sake wata rana kuma sai ya sake sanyawa to wancan sati mun yi bayani a kai da yadda ake da sauransu a yau shi ne darasinmu na 11 ko shi kuma za mu tashi a babi na 8 babun fi awqatis salati wa asma'iha wannan babi shi kuma zai mana bayani akan lokutan sallah da kuma sunayenta ma'ana yaya lokaci yake na sallah a shari'ance ba al'adance ba ba a gargajiyance ba ma'ana a shari'a a karantarwa ta manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wannan darasi za mu yi shi ne akan mazhabar mu ta Imam Malik Allah ya ƙara masa yarda kenan ɗan uwa ga yanda yake a shari'ance kenan ko mu bi shari'a ko kuma mu busar zuciya yake cewa amma salatu subhi babin sai fara da bayani akan sallar asuba yace amma salatu subhi fa hiya salatu wusa sallar asuba ita ce ake cewa salatul wusta ma'ana sallah ta tsakiya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta ku kiyaye sallah kuma musamman sallah ta tsakiya duk da cewa akwai sabani na malamai wasu suna ganin sallar la'asar ce wasu kuma suna ganin sallar asuba ce to amma anan malaki ta amma salatu subhi fa hiya salatu wusta sallar asuba ita ce ake jama'a sallar wusta ma'ana kamar ita ce tsaka tsakiya can an samu azhar la'asar raka hudu na an samu magriba isha'i kenan annan asuba ita ce ta tsakiya amma kuma ga wasu suka ce a'a sallar la'asar ita ce salatul wusta Allahu a'lam yace to inda ahlul madinati amma ga mutanen madina madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su kuma suna ganin sallar asuba ita ce sallar wusta wa hiya salatul fajr kuma ita ce ake kima salatul fajr sallar al-fajr kenan a ce ko salatul subhi ko salatul wusta ko salatul fajr to duk wanda dai ka ambace ta to ita dai wannan sallar ita ce yanzu da farko za a fara bayani akan ta yaya take a shari'ance kenan yanzu aje gargajiyarka aje al'adarka kai ma aje naka aqida mu dawo to yanzu a mazhabba ta Imam Malik a shari'ance littafi da yake karanta da mu fiqh sanin addinin yaya lokacin yake shine ce to fa awwalu waqtiha farkon lokacin sallar asuba insida'ul fajr al-mu'tarid bid-diya'i fi aqsal mashriqi zahiban min al-qiblati ila duburil qibla hatta yartafa fa yummal ufq mushi yake fa awwal waqtin sa farkon lokacin sallar asuba yace shine insida'ul fajr shine tsagewar al-fajr ma'ana fudowar al-fajr ko tsagowar al-fajr ko ketowar al-fajr shine insida al-fajr ya keto idan ma baka san me al-fajr ba sai ya ce al-mu'taridi bid-diya'i shine wanda yake bijirowa da haske ma'ana cikin duhu can kuma sai ga wani haske ya tsago wanda kuma wannan hasken shine alamar haske na asuba gariyawai da kadan kadan sai ga kuma har gariyawai shine ce al-mu'taridi bid-diya'i wanda yake bijiro da haske fi aqsal majrin a ƙarshen gabas zahiban min al-qiblati ila dubul qibla to haka zai taso daga al-qibla hai zuwa kamar ƙarshen al-qibla yana ta tafiya yana tafiya har sai ya fada ma'ana abin dan karami da dan sirini zaka da farko in ga tashi zaka ganshi gashi nan dan haske ne haka gashi dan kadan ya taho to amma yana ci gaba yana ci gaba yana ci gaba in an ce kai kuma ka nuna baya ci gaba baka iya amma kawai dan zaka zaka yana ta kawai sai ka dinga gari yana ƙara haske yana ƙara haske yana ƙara fike to wannan al-fajr din da ya tsago to lokacin sallar asuba yayi yace hatta yartafa fa ya ummul ufqa to wannan shi wannan al-fajr din nan da yake to shine sai ya dinga sama yana sama yana daguwa shine yartafa yana daukakuwa fa ya ummul ufqa har sai ga mai sasanni gaba ki da haske ga ko ina kuma yanzu da haske bayan kuma da zuwa to wannan shine lokacin sallar asuba da wannan al-fajr yake to sallar asuba ta lokacin ta yayi kenan kaga anan mi aje agogo aje kazari kenan mi ga ka'ida ta shari'a ta musu daga ketowa al-fajr kenan lokaci yana caccanzawa yanzu ko kai ne zaka diba to a yau ya fito a karfe nawa ya tsago gogo kuma jibi kuma gata domin lokaci yana caccanzawa sai ga lokaci yana dan tafiya da sauransu wa akhiru waqti kuma ƙarshen lokacin ta al-isfar al-bayyin shine haske an ce al-isfar haske gari yayin tarankel al-bayyin wanda yake bayyananne ma'ana gari ka gashi yayi haske amma kuma rana bata fito ba in rana ta fito kuma sai ya da wani hukunci
a'a gari yayi haske shi ba duhu ba kuma shi ba rana ba kenan gari yayi haske rani rana bata fitowa to shi da ake cewa al-isfar al-bayyin wanda yake bayyane ne kenan ai kaga hasken yana karkaruwa ne to akwai lokacin da zai garau kuma rana bata fito ba to shine asfar shine ji wa akhir waqti wannan shine karshen lokacin sallar asba allazi iza sallama minha badaha jibush shamsi wanda daga mutun ya gama sallah kawai sai ga kuma kasko rana kenan da gari yayi wannan taran kyalin to sa dan kankanan lokaci kawai kaga kasko rana ya tabo yanzu kuma da rana ta fito to yanzu ya da wani hukunci daban yanzu kuma kenan an shiga lokacin ramuwa amma kafin rana ta fito to har yanzu ana cikin karshen lokacin sallar asuba shine allazi iza sallama minha bada hajibu shams wama baina hazaini waqtun wasi'un yace to tsakanin wannan lokaci daga fudowa alfijir zuwa gari yayi haske innan kaga in ka dauke shi ka samu shi lokaci ne mai yalwa shine lokacin wasin lokacin mai yalwa wa afdal zalika awwalu kaga anan duk idan mutun yayin sallar asuba a wannan lokaci to yayi ta a lokaci amma mi malaki wa afdal zalika awwalu amma duk da haka mafificin sa wanda ya fulada shine farkon wanda ya sallar a farkon lokacin ya wanda yake je karshe kafin dabda fitowar rana ina fata fahimta amma idan ya inda rana bata fito ba dauda hudo rana yayi sallah sallah ta yi kuma yayi sallah a lokacin sallar asuba shine bayanin da ake so a yi mana an ji wannan to wannan shine lokacin sallar asuba kenan ana agogo amfani ne zamu yi da ita kawai dan ta taimaka mana amma zahiri ga abin da ake tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai kare ba fitowa alhijja har karshen duniya yana ita agogo ana taimaka mana ne zata yi to karfe kaza yana fitowa daidai lokaci kaza kuma yana canza da rani lokaci kaza da sanyi lokaci kaza da sauransu wa waqtu zuhuri to yanzu mun yi sallah lokacin sallar azhar ko asuba ko to sai na biyu wa waqtu zuhuri lokacin sallar azhar ta sai mu shi a mazhaban mu ta malikiya wanda muke tutiya da ita daga ni dan malikiya ne kuma dan malikiya ta to mun ajiye da sayan sabon wata mazhaba to mazhaban ta malikiya zai bayyana mana yaya lokacin sallar azhar yake yace wa waqtu zuhur lokacin sallar azhar iza zalati shamsu an kabadi samai wa akhaza zillu fi ziyadati yace lokacin sallar azhar shine yace iza zalati shams shine lokacin da rana ta gushe ta karkata shine zala ta karkata an kabadi samai daga tsakiyar sama daga lokacin da rana ta karkata ta je tsakiya da ta karkata in tana tsakiya to lokaci bai ba ya ake gane tana tsakiya to shine sai mutun ka tsaya sai ga baka da inuwa mu komi inuwa kenan yanzu mutun bai da inuwa amma mi alama ta karkata to shine in aka ji ba sai ga mi ta fara bada kuma inuwa gabas to shine da wannan rana kenan alamar rana ta karkata to da ta karkatan nan wa akhaza zillu fi ziyada inuwa ta fara karuwa to shine lokacin asaw to shine malami suke ce mishi zillu zawal ma'ana inuwa ta zawali me tace inuwa ta zawali shine suka ce dani daya da kawai rana ta karkata ta bada inuwa dani daya to shikenan lokacin sallar azhar yayi wannan shine ma'auni a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'aunin da Jibril ya zo karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan har gobe ga ma'aunin ga asalin sai mu doka to a yau she ne rana take zuwa tsakiya sai ka biyo agoganka karfe kaza rana take zuwa tsakiya to kuma karfe nawa ne kuma rana take gaucewa ta bada inuwa dani daya kawai shikenan da ta karkata ta baka inuwa yar kadan dani daya mukaddara kan kamar haka kaga shine dani guda shine kawai daga nan zuwa nan wannan danin guda shine ake cewa zillu zawal ma'ana shine yake nuna rana ta gusa shine tayi zawani kuna fahimta kamar yadda izazalat ash-shams idan rana ta gusa an kaba da samai daga tsakiya in ta je tsake shine muke cewa da faransai me yake da mishi ba shine yake da midi ba to in ta kai midi a lokacin da rana ta kai midi ba a sallah yan sai ta karkata to da ta karkata shine zata bada inuwa gabas to inuwar dani daya shine malume suke cewa shi zillu zawal to da ta bada dani daya to sai ka ji sallah shikenan yanzu ba ruwanka ka bi shari'a ba ruwanka da wancan ba ruwanka da dan wani ba ruwanka da wani yanzu ka yadda shari'a ta ce kenan gobe ma dauki agogon kadiba karfe nawa rana take zuwa tsakiya kuma karfe nawa take karkata ta bada inuwa dani daya da ta karkata ta bada inuwa dani daya a gida kake a daji kake a gida kike a daji kawai lokacin sallah asar ya ci kenan wannan shine a shari'a ce ina ba ta fahimta to haka kenan mun huta da wani rikici wani kai sallah karfe 2 wani karfe 1 wani kare kaza to doku ga na shari'a ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga yanda mazhabar tamu da ni da kai da kai da duk muke mun ce ɗan malikiya ne ko to ga yanda malikiyar ta ce kuma wannan shine kenan a aje zancan karfe kaza tunda zamanin manzon Allah babu agogo lissafi gashi ne ita wannan agogo ce muka mana ne dake wa yustahabu an tu'akhara fi safi amma in a cikin rani ne lokacin rani to shari'a tana ta bada dama a dan jirkinta sallar azhar ila an yazida zillu kulli shay'in rubu'ahu har aje inuwar abu ta koma ta zama rubu'in sa ma'ana enkar yanzu alim sai in ka dauki tsawon ka inda inuwa ta bada tsawon ka to sai a raba enkar sai a garba shi kashi hudu in an raba kashi hudu to sai a dauki kar'in guda kenan yanzu kar'in guda na inuwa kai ka san ya fada ne dai ko to yanzu a rani to ana so a dan kara karkatawa ina fata an fahimta shi da ila an yazida zillu kulli shay'in rubu'ahu ba'da zillil ladzi zalat kulli kuma bayan zalak alaihi shamsu bayan inuwar da rana ta gushe bayan inuwar da rana ta gushe wata inuwa ce ake magana ana ita ce muka ce zillu zawal kenan ya ake gane sallar asar ta yi idan ta je tsakiya ta karkata ta bada inuwa inuwar dani nawa dani daya wannan inuwa dani daya ita ce ake ce mami zillu zawal murike in wannan dani ɗaya da in rana ta karkata ta bada ita ce ake ce mata zillu zawal to sai wannan inuwa dani ɗaya ta samu tukun lokacin sallar azhar ya shiga ko ba haka ba shine muka yi bayani ko to shine sai malai ya ƙara nan idan da rani ana so to a dan jirkin ta sallar azhar saboda rani a lokacin da take tsakiyar nan aftar a zafi sosai in aka dan karkata ta za dan sanyi kadan sai ayi sallar ina ba ta kun fahimta to ya ake a gane cewa an jirkinta shine aka ce inuwar abu a raba ta hudu in kai ne ma sai ka dauki inuwa ka raba ta hudu in ka raba ta hudu sai ka dauki danka dan kar inta ka ga nawa ya baka to kuma ba za ka hada da waccan inuwa ba a'a sai bayan kuma ka hudda inuwa ta dani guda sai ka kara dan kar inka a sama ina ba za gane shine ce shine yake so karanta da mutane ba'da zillil ladzi zalat ba'da zillil ladzi zalat alaihi shams kun gane magana yawa kenan in wannan ɗan kar inna inuwa kaza kara shine a karmi dani ɗaya na inuwar gushewa shine wannan na alamar lokacin kuna fahimta to shine wakila wani kauli malume suka ce innama yustahabu zalika fil masajid liyudirka nasu sala malume suka ce ana wani kauli aka ce abun ana jirkin ta sallar azhar a masallatai yayi me ya sanya yace liyudirka nasu sala yace domin mutane su sallah ashe kun ga amfanin sallah a masallaci ana son al'umma su zo ashe ayi kiran sallah ayi kawai aka an gama kiran sallah a tada iqama mutane ba su taho ba ashe ba ai shari'a ba ba hikima hikimar zuwa masallaci ana son al'umma ko karfafa al'umma kada ku taimakawa al'umma akan su zo masallaci su bauta wa Allah da fiye da su zauna a gida kenan an gobar suka zauna a gida kun taimaka ma ce dan akan su domin shedan sai hana shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanya tsakani kiran sallah da kada iqama ake sa lokaci manzo Allah ya ce a sa lokaci wanne ne lokaci lokacin ka bar amma mutun a ba mutun damar yanzu ne yashi da bai san lokaci yayi ba yanzu ne yana barci da ka tada shi to wanda ya tashi da barci ai kaga yana da bukatar ya jirmi ya je kewaya yayi bai bukatar sa ko ya fito yayi arwalla ya sa kayansa ya dan kuskurima ya fito zuwa masallaci ko to in za a ba mutun wannan damar kamar minti nawa za a ba shi ma'ana ana so a ba mutum damar da a cewa yanzu ne ya tashi ko yanzu ne ya fadaka to a ba shi dama ya shiga ya kewaya ya fito ya yi arwalla ya tafi masallaci to ala akalla a ba mutum minti nawa eh ya kai minti goma ko to haka ake so a sa enter bar wannan ita ce karantarwa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada kawai a yi kiran sallah a tada iqama in aka yi haka to an sabawa karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma anan baka taimakawa al'umma ba tunda shi kuma masallacin an yi shi dan al'umma ne ana so al'umma su cika shi kuma sa'annan kun kara taimaka ma shedan yana bar mutane dama da yaji an tada iqama ce ka idama ya yana ne zuwa da yaji an tada iqama ce dama kafin in je ba ce an gama ko kage shi kada sai zaman shi kun ga kun taimaka shi rai shi kuma dama shedan abin da yake so bai so ka zo masallacin to shi yasa ya idan aka yi kira sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi kira sallah a ba mutane dama su je su yi arwala su yi tsiga bayi su yi tsaraki su fito su yi arwala umma wanda yake dan da zara ne ma ya samu ya zo masallaci dan a samu jami'in nan domin a kudaita da al'umma zuwa masallaci yana da muhimmanci zuwa sallah a masallaci tana da lada tana da falala ina ba ta mamita to kun ga anan shine wannan hikima ta jirgin dawa wa amma ar-rajulu fi khasati nafsihi fa awwalu waqtin afdalu lahu yace to amma idan mutum shi dai ne zai yi sallah ala misali kana gona ko kuma kana can wani aiki a can daji kai kade zaka yi sallaka kenan kaga anan babu zancan jama'a to sai yace fa awwalul waqti afdalu farkon lokacin shi yafi maka kenan ko da a cikin ranin ne kai tunda kai kade ne to kai ta farkon lokacin yafi da sai ka ƙara wannan rubu'in na inuwarka amma bita wakila wani kauli malamai suka ce amma fi shiddatil harri fa fal afdalu lahu an yuburi da biha wasu malamai suka ce amma fi shiddatil hari amma idan ana tsananin zafi fal afdal abin da yafi lahu a gare shi an yuburi da biha shine sanya yata ma'ana shi ma ya bari kenan rana sai ta yi dan sanyi kenan in ya dan kara mata lokacin zafin rana ya dan rage sai wa in kana wahadahu ko da shi ne wasu malamai suka ce ko kika da in ne tunda tsananin zafin li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam me ya sanya malai yace muka faɗi wannan magana ba ma kwamu sai da zakara kenan da hujja yace annabi mai tsira da amince Allah su tafi a gare shi ne yace aburidu bis salati fa inna shiddatal harri min bayhi jahannam mazala sallallahu alaihi wasallam kita aburidu bis salati ku sanya ya sallah lokacin zafi lokacin tsananin zafi mazala ce ku sanya ya sallar ku me yasa yace fa inna shiddatil harri domin tsananin zafi mun fehi jahannama yana daga cikin hucin jahannama lokacin zafin na gaji zafi ya kai zafi to hucin jahannama ne mana jahannama tana lumfashi so biyu da lokacin zafi da lokacin sanyi saboda haka to wannan hucin jahannama ne. Wa akhirul waqti, karshen lokaci, an yasfira zillu kulli shay'in mislahu ba'da zilli nisfin nahari. To yanzu karshen lokacin azhar shine wa akhirul waqti, karshen lokacin an yasira zillu kulli shay'in shine inwar komi ta kasance mislahu kamar shi, ba'da zilli nisfin nahari, bayan ka fitar da inwar rabin rana. Ina ba ta fahimta? Kenan aka zo aunawa, sai an auna da inuwar waccan ta zilli zawal, kuma sai ka kara a kan taka. Kun gane lissafin? In an zo ana so a gane yanzu lokacin sallar la'asar ya yi, kamar yadda zan makaranta nan, ai shi ne ƙarshen lokacin sallar azhar ko? Ƙarshen lokacin sallar azhar shi ne farkon lokacin sallar asar ko? To yanzu in kana so ka gane ƙarshen lokacin sallar azhar, to ba ai aka ce shi ne idan inuwar abu ta kai daidai da shi tun daga farko har zuwa wannan lokacin, duk lokacin sallar azhar ne. Da inuwa ta kai daidai da abu, to yanzu kuma lokacin la'asar ya shiga. Ina fata mai da. To me ake so a karantar da mu a nan? A'a, in ka tashi ka auna inuwar taka, to sai ka cire waccan inuwa ta farko. Wace inuwa ce? Sallar zawal. Barakallahu fiku. Ana bin darasin kenan. Ku gane? Sai ka kenan yanzu in ka auna inuwa sai ka ga daidai tsawon ka ne tukur. Me yake nunawa? Lokaci bai yi ba. Lokacin sallar la'asar bai yi ba, ƙarshen lokacin har yanzu kenan ƙarshen lokacin sallar azhar bai zo ba. Kenan ake cewa inuwar abu ta kai daidai da shi, to sai in ka ƙara kenan sai in ka hudda waccan inuwa zillu zawal. Kun ga anan, kun ga karatu ne nan, wallahi gobe mu lissafa mu gani shin lokacin da muke sallar la'asar mu yayi haka. Kaga dai gashi a mazhabin mu je ta malikiya kuma a rubuce ne gashi Allah kai. In an ce kenan ka auna yoshi ne inuwar abu take kai daidai da shi, kuma in ta kai daidai da shi yanzu kuma sai ka ƙara wata inuwa a sama kenan, maimakon wacce asalin inuwar, domin ita wacce asalin inuwar ita ce control ɗin, ita ce ma'ana lokacin. In ka cire ta kamar ka ina ba ta fahimta, kenan sai ta lungun ranar ta kai tsaki ai lokacin bai ba, sai idan wannan ta inuwar nan ta samu tugayi, ashe to daga nan ne ake awa. Kenan in ka shigar da shi kenan ba zai yi ba. Ina ba ta fahimta? Kenan goben ka tashi sai ka auna ka ga a wani lokaci ne rana take tsaya tsakiya, kuma a wani lokaci ne rana take karkata ta bada inuwa ɗani ɗaya, da lokacin kana tsaye ka auna, to wannan lokacin ya baka shine lokacin sallar azhar. To daga wannan gurin kuma sai ka ƙara kana inuwa ana tafiya tana tafiya tana tafiya har sai inuwar abu ta kai daidai da shi, in ta kai daidai da shi a saman waccan kenan ƙarawa ne daga nan ta farkon zaka ƙara, sai ka gani to lokacin inuwar tun ta kai ƙarfe nawa, to sai wannan lokacin tukwa lokacin la'asar ya shiga. Wa awwal waqtil asr, ta yace yanzu farkon lokacin sallar la'asar, akhir waqtiz zuhuri shine ƙarshen sallar azhar, wa akhiruhu an yasira zillu kulli shay'in mislayhi, ita kuma ƙarshen sallar la'asar kenan. Daga farkon da ƙarshen sallar azhar shine su farkon sallar la'asar ko? To ina ne ƙarshen sallar la'asar? Shine ce ila kulli an yasira zillu kulli shay'in mislayhi, yanzu kuma inuwar komi ta zama biyin shi shine mislayhi. Kenan mislayhi kuma bayan zillu zawal, yanzu daga nan kuma sai ka ƙara wata inuwa, idan inuwar ta zama dubul ɗinka, to yanzu kuma ƙarshen la'asar ya yi. Ba'da zilli nisfin nahari, bayan inuwar rabin rana, rabin yini kuna fahimta kin ga ya ƙara maimaita mana kenan mai abun a ilmance ba a jahilce ba bayan inuwar rabin rana mana bayan inuwar da take nuna lokacin azhar ya shiga wakila
malai ce wasu malamai suka ce izas taqbaltal shamsa biwajhika wa anta qa'imun ghayru munakkisin ra'asaka wala muta'i lahu fa in nazarta ila shamsi bibasrika faqad dakhala alwaqt wa in lam taraha bibasrika falam yadkhul alwaqt wa in nazalat an basrika faqad tamakkana dukhul alwaqt والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس الله أكبر
هو والله مبكرة وأهانكل والله سيما زمنا لديه كهوتا تكا هذا ودعانيا يتتو كنشي كرشان لوكة سلا أزار لا أزار هو كرشان لوكة سلا أزار شيني فرقو لوكة لا أزار تو يا أكي سامن كرشان لوكة لا أزار شيوكما إنور تلمكا بيو inuwar kowane abu da zulmuka biyu bayan waccan kuma bayan ka hudda inuwar asali ta gujewa yace to amma kuma ga wani ƙarin bayani da malamai suka yi wanda shi ma zaka iya gane lokacin sallar la'asar yaya ne guga gashi mu bi azkaratun hankali yace izas taqbaltal shamsa biwajhika yace shine idan mutun ya fuskanci rana da fuskarsa wa anta qa'imun kuma a lokacin kana tsaye ghayru munakkisi ra'aska ba tare da ka sanda kanka ba wala muta'addi lahu ba kuma ka daga shi ba ma'ana dai ne za a ce da an kallika ce kai wani me yasa kake daga kai in kuma ka sunka ce wani me yasa kake sunka ba a'a ka tsaya normal ka kalli fuska ka kalli rana normal ɗinka kai ba ka daga kai ba kuma kai ba ka sunkuya ba yana ba ta hankalta wanda ana ba mu auren kuma gyari gane lokaci ya ce fa in nazarta ila shamsi bi basarika yanzu idan kaka kai tsaye haka kawai ba tare da ka daga ba haka ba tare da ka sunkuya ba haka kenan ka sunkuya kenan yana nuna abin a ƙasa yake ko in ka daga kuma yana nuna abin a sama yake ko to ko amma yanzu a haka kawai na tsaya cak to sai ka kalle ce fa in nazarta ila shamsi bi washarka idan ka kalli rana da idanka fa kad dakhala alwaqt to lokaci ya shiga in ka daga to lokaci ya zarta in kai kasa to lokaci bai yi ba amma ko da ka tsaye da tsak kawai normal kawai ka kalli rana tana daidai to lokaci yayi kun ga kuma shi ma wani ma'auni ne normal na aisani natural kenan sai ka diba to lokacin da ka kalli ranar da ta yi daidai to a lokacin sai ka diba da agogo ita agogo sai ta taimaka maka ce eh to lokaci kaza ina fata ban ta amma babu inda aka zo da lokacin sallah a ce kullun kawai sai karfe 2 zan yi sallah ko kullun sai karfe 1 zan yi sallah ga yanda asali yake kenan lokaci yana canzawa wannan kuma shine asalin ashe ko mu kafe mu ce kullun sai karfe 1 mun zo da sabiyar bid'a mu kafe kullun sai karfe 2 mun zo da sabiyar bid'a a'a kai mu gushta shari'a wannan kuma har alkiyama ta kare ba za a rasa wannan alama ba yace wa in lam taraha bi basrika idan kuma ka da kai tsayen haka sai ba ganta ba da idanka falam yadkhul wa zaitu lokaci bai shiga tana kasa kenan wa in nazalat an basarika faqad tamakkana dukhulul waqti yanzu kuma idan ta sabka kadan da ganinka to yana nuna alama lokacin ya kusa shiga shine tamakkana wallazi wasafa malikum yace amma duka gabaki daya
wanda Imam Malik ya wasafta mana mana siffanta mana rahimahullah Allah masa rahama Allah shi kansa yace annal waqata fiha yace kai in fada muku lokacin sallar la'asar malam tasfarra shamsu tun daga wannan shigan lokacin farkon karshen lokacin asar kana nan har zuwa rana bata yi rawaye ba da rana ta fara rawaye to karshen lokacin la'asar ya zo yace to in ka dauki wannan shi ma formula to shikenan ka biya ina ba ta mun gane sai na gaba wa waqtul maghribi lokacin sallar magriba shi kuma wa hiya salatu shahid magriba ita ake cewa salatu shahid wani ya ce gaba kai me tace salatu shahid zai kace magriba ya'ani al-hajir ma'ana sallar hajir kuma ana cewa sallar hajir ma'ana sallar mazamni wanda yake nan to me yasa ya aka mata waɗannan sunaye aka mata wannan suna yace ya ani annal musafira la yakasurha ana nufin saura sallah ce da mai bulaguro shi bai mata kasar ita magriba ba mata kasar da ita da asuba duk ba musu kasar amma azhar la asr isha duk ana musu kasar yace to li annal musafir da motafi mai bulaguro da mai bulaguro da bai cikawa duk dai ne wa yusalliha kasalatil hadiri mai bulaguro yana sallata ta kamar sallar mazaunin gida yadda mazaunin gida zai yi ta uku haka mai bulaguro zai yi uku to wannan sallar da ake bayani yace fa waqtuha ghurubush shamsi ita kuma lokacinta ghurubush shamsi fadawar rana ghurubush shamsi fadawar rana ko fadawar kaskon rana mana kawai shatin rana in dai baka ganin shi da ido to ko magarba ta yi shi shatin ne kawai ba so a ganka gurubi shamsi kun ga muna karatu gurubi shamsi fadawar rana kaskon da ya fada baka ganin sa to lokaci yayi ba ruwanka da haske kuma ba a ce ba yanzu to ku dogo abu a Hausa ban gani barin hautan zaman beni in lekota shi ma kuma kai shi shigewa ce maka ina ba ta fahimta a kawai kai dai dan adam kawai da kai tsaye ba ka ganinta to lokacin magarba yayi kuma karewa ba wai fadawa ba ko wani girgazige ne zo ya rufe ta ba kenan in girgazige ne ya rufe ta ko wani abu ya rufe ta ai daga ba ta fito ko a kawai tafiya ne ta tafi yanzu ba san su da wa sai gobe kawai da ta fada ba ka ganin kaskon ba haske ba kawai fadawar shi ne gurubu shamsi to lokacin sallar magarba ya yi kuma in ana azumi lokacin shan ruwa ya yi in baka fahimta ba to ga malam shi na mazhabin maliki zai kara mana fasara yace me ake nufi yace fa iza tawarat bil hijabi wajabat salat la tuakhar ha yace me ake nufi yace fa iza tawaratu biya kawai yayin da wani hijabi mana wani shabaki kawai ya shiga tsakanin ku da ita da ta dan sadda kawai baka ganinta shine tawarat da ta kuya bil hijabi mana tsakanin ka akwai shabaki wannan inda zata fadin ba a gani shikenan kawai yace wajabat salatu to sallata wajaba ashe ka zanna kace sai duhu yayi waye ce kunga jahilci bid'a ne ya saba wa karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya saba wa karantar mazhabin mu ta Imam Malik gashi dai littafin mu na malikiya kaga ce wajabat salatu sallata wajaba kuma mi la tu'akhar ba shirkinta ta in ko ka shirkinta da kai laifi kaga an kara kaga malai kara jabti ne la tu'akhar ba shirkinta wa baka cewa barin bari sai duhu ya shiga ai sai an jima haka ma in azumi kake ba zaka cewa bari sai an jima ba a la tu'akhar kaga ba mu dai muka faɗa ba mu fassara ne ko walaysa laha illa waqtun wahid kuma bata da wani lokaci sai wannan lokacin shi kadai la tu'akhar anu kaga ni kuma kada ka shirkin tashi kaga dai muna fa to da Allah ina dai duwai ina muka ji wannan karatukan kawai muke bin san zuciyar mu wai ba za mu sallama garawa sai duhu ya shiga ba za mu sha ruwa ba inda azumi ne ba sai duhu yayi
kun gani shin karatu ne kawai al'ummar musulmi mun zama musulmai ne a baki ba mu karatu mu zama da mata shi sun ya da muke samu wani takwakiya sai mu ce wai mun ya zanyi wancan malam ya ce kaza wannan ya ce kaza ka mu karatu shikenan dauko littafin da malam da wancan mu gani sai ka bari kawai wani ya ce kaza wani ya ce kaza to a doko zahiri da wancan malam inda wancan da wancan da wancan da wancan ne ya mu gaba kida shi littafin a ya girme su ta kuma a zo a fasara in ba daidai ne ba a gyara ko ba ka ba to kun ga matsalan ko shin karatu ne shi sai ake suke ta balo da mu je ai wani ya ce kaza wani ma ya ce kaza wani ya ce kaza saboda baka karatu shi sai saboda baki karatu shi sai ake ta balo da ki
an yi sallar magriba to sai mu na gaba wa waqtu salatil atamati to sai ta gaba lokacin sallar atama waqtu salatil atama kaga anan ban karatu sai da aka faɗa mana sunayen sallolin waɗanda baka sani ba kai ga wanda ka sani to kuma akwai inkiyas da ake faɗa musu baka sani kaga ita sallar magriba aka ce salatul mi shahid ko sallar asuba aka ce salatul mi wusda to yanzu za sallar isha sai aka ce waqtu salatil atama lokacin sallar atama sai ka tambaya ka ce me atama mala eh to kafin ka je ce wahiya salatul isha ita ce sallar isha sallar isha ita ce salatul atama wa hazal ismu auladiha kuma mala ce wannan sunan shi yafi dace da ita yafi ma sallar isha a ce dinga salatul atama yafi ka ce salatul isha shine auladiha shi yafi dace da ita to yaushe ne yace gaibu bata shafaki shi kuma shafaki ya bace me shafaki wa shafaku abinda ake cewa shafaku al-humratu al-baqiyatu fil maghribi min baqaya shu'a'i shamsi Allahu akbar wani abu sai karatu amma ka dalla dalla aka ce shine shafaki ya bace malaita to miye ake cewa shafaki yace wa shafaku abinda ake cewa shafaki al-humratu shine wannan jajaja al-baqiyatu fil maghribi wanda yake saura a yamma min baqaya shu'a'i shamsi na sauran tartsatsin rana flash din rana ko renyo na rana in ta tafiya sai ta bar wannan renyo wannan abun sha'in nan shine yake dan jimawa to wannan jan shine ake cewa shafaki fa iza lam yabqa fil maghribi sufratan yanzu idan ka diba gabas yamma shine maghribi lam yabqa sufratan babu wani rawaya rawaya wala humratun babu wani jajaja fa kad wajaba waqtuha to lokacin sallar isha ya wuce ba yayi wala yunzaru ila al bayan fil maghribi ba a kallon wannan haske bari na magharba fazalika laha waqtun to wannan lokacin sallar isha ne yace to tun da wannan lokaci ila thuluthil layli har sai ka kai sulusin dare sulusin dare me sulusin dare shine a kasa dare uku to kashin farko ya zai a gani ya zai a kasa dare uku shine sai mu koma an ce mana yaya lokacin magarba yake shiga fadawar rana ko to daga lokacin da kaskon rana ya fada ya kuma aka ce sallar al-fajr shi kuma me ketowa al-fajr ko to daga fadawar kaskon rana zuwa ketowa al-fajr sai ka diba sai ka auna awa nawa ne a nawa rana take fadawa kaskon yake bacewa ba a duhu ba duhun dare ba kaskon rana a karfe nawa yake fadawa yana fada a karfe kaza ketowa al-fajr shi kuma a karfe nawa yake fitowa yana fitowa karfe kaza to sai ka hada waɗannan lokuta sai ka kasa shi kashi uku entier na farkon dare to zuwa wannan lokaci shine farkon hayy shine lokacin sallar isha min man yuridu ta'khiraha ga wanda yake so ya shirki da sallar isha li shugulin saboda wani shuguli aw uzrin ko wani uzri wal mubadaratu biha awla amma da mutun zai gaggauta to shi yafi wala ba'sa an yu'akhiraha ahlul masajidi babu lafi waɗanda suke da masallataiya su jirkinta ta kalilan dan kadan li ijtima'in nas saboda taro mutane kenan ba laifi sallar isha a dinga jirkinta ta a masallataiya saboda mutane su taro ashe ayi gaggawa sallah ba jama'a ashe wannan bai bada ma'ana ba bai bada dandano ba ashe sallah ana so a sabar da al'umma su dinga zuwa masallaci to amma an san kawai da an kabarta sallah nan an kira sallah sai a kabarta sallah sai ku ta gurace mutane su ta zama a gida suna nan ku kun saba wa shari'a a'a shi so ake a dinga an gurace in mutane zuwa masallaci to saboda haka kenan da wata bukata ko ku gaggawa a dan jirkinta don mutane din masu dan uzura sun aje domin su zo su samu sallar jami'i wa yakrahu an-nawm qablaha to kuma ga wani karin bayani an karhanta yin barci kafin sallar isha'i wal hadithu li ghairi shughli ba'daha kuma an karhanta yin hira ba tare da wani larura ba ba tare da wani shughuli ba shagali ba kawa haka nan to an karanta amma in akwai larura akwai uzurka to ba laifi saboda mi in mutun ya kwanta da wuri to sai fi jin dadi karshen dare sai ka tashi inda lokacin da ubangiji yake saukowa yana cewa ina mai roko ina mai bukata ina mai neman agaji ina mai neman tsari ina mai neman aiki ina mai so a doge ina mai son arziki ina mai son kaza a lokacin da Allah yake so duk roka sai ka ji dadin tashi a wannan lokacin kullun kana roƙon ubangiji sai ga al'amuran ba suna tafiya ne to amma kana cika dare fa to da wuya duk wannan sai ga wannan lokacin yana falalan nan tana fice mutum shi shi sa kenan shari'a take so da an gama sallar isha'i to mutum ya tattara rakata a je gida kuma a kwanta a huta domin a ji dadin tashi da daddare a yi ta roƙon ubangiji a yi ta faɗa masa bukatu Allah ya yarda mana to kuma wannan shine karshen wannan babi kuma alama lokaci yayi ko to kuma sai mu tsaya nan kenan kaya ya tsinke a gindin kaba da fata abrukan tadidi Allah ta rahama cikin ladan abinda mu kuskure Allah ya fi mana bukatoci na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka babu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ta karasa abinda kushe mata wa subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh